Ashirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin ba muke tare a dandalin nan.
So sunana Bello Ibrahim Billy O.
Kai rapper ne. Shin ya harkar rap yake a kasar Hausa?
Yanzu kamar yanda yawanci duk matasa suka amsa da kuma iyayensu zuwan kamar akwai wani gidan TV da kuma hubbasan da matasa suke yi da gidajen radio, gaskiya kamar zan ce hip hop ta taken over daga duk wata waka da ake ta Hausa zuwa kanta. Ma'ana hip hop yanzu ita ake yi, in kika kula ci ga yara kanana da matasa, sakamakon da hip hop ana zage-zage da cin mutunci, amma yanzu gaskiya an daina. Ba kuma wani abu bane sa aka daina saboda ilimi da wayewa da kuma in kana zage-zagen ba inda zaka. To yanzu dai hip hop ta karbo a arewacin Najeriya.
Kenan kana nufin tap kamar yanda ake karbanta a da?
Tapi 100% da a mizanin da zan yi miki kwatance, idan ana waƙoƙin Hausa kashi 100 to hip hop bata dauki kashi 2 ko 3 ba, amma yanzu hip hop ta karbi kashi wajen 55 zuwa 60 a karbuwa a arewa. Kusan kowane matashin ya tashi inda dan Hausawa ne a yanzu zai zama mawaki, baya zama kowane iri, baka maganar gurmi, baka maganar kuntigi, kalangu, goge, baka maganar wayancin, baka maganar duwa garaya, amma zaka iya maganar wakar nanaye da ake wacce ake sa fina-fina Hausa. To ita ma kusan yanzu an daina maganar ta hip hop ake magana.
Ita wannan hip hop din mutun zai iya yi kawai, zaka iya wayan gari kana sha'awa koko sai ka yi boko?
Gaskiya mutun zai iya yin ya waye gari, amma ta fiwa wanda yi boko ado, domin originators din Amurkawa ne, duk da dai an riga an san bakake ne, amma hip hop in baka jin turanci ko kuma a ce a kasar Faransa kace kamar Niger baka jin faransanci, hip hop zai ma wahala saboda message din yana tafiya ne da boko, kamar waka ce mai yanga haka, mai swag.
Misali
kamar mu dauki classic a arewacin Najeriya, graduate ne a BUK Bayero University Kano, Bauchi.
Misali ina nufin awaken.
Awake zaki kamar yawanci wakoki na zan yi, zaki ga zan fara da Hausa amma punchline din ko rhymes din ma'ana kafiyar ko ansa aman zan yi da turanci.
Ka cika mai sauraro da surutu baka rera mana ba.
To kamar yanzu wakar da ta fito da ni a rainy season, zaki ji ina cewa farkon ganin ki na yo confusing, sai da zuciyata ta squeezing, sai da temperature ta raising, jiri nake cewa ake na sha poison. Reason ni ko so nake a san ina the reason na farko kina da can dressing, so that the rhymes is not clear the English bayan iri daya kuma da turanci. So si wannan abin ya kawo wa ɗan arewa kalubale, wanda duk wanda zai hip hop zaki ga sai ki ga yayi karatu, ko kuma in mutum yana so ya zama mawaki kunya yake ya zama wani abu na waka, sai dai hip hop saboda ita ce wacce idan ka shigo kana yi gaskiya ko degree ka 5 ne ba 3 ba, to ba kunya a ciki.
Ka kota waka ka da ka kare ta da 2
wannan
shi wannan a kaida ce ta hip hop, ko ka kai da ka salade haka
dokar waka dai gaskiya kwalliyar ta shine wannan kafiyar rhymes, amma wani ba yayi. Akwai manyan mawaka da Allah bai ba su basiran yi, ba zan iya kama sunansu
ba. Kuma ya ce ka Allah ya baka basiran
yi. Alhamdulillah, Allah ya ban basiran. Duk waka da zan yi zaki ga to ai shi isa. Alhamdulillah aka dade ana yi na, kuma har yanzu wannan interview da kike mun kullun sai na yi, yau in yi da wannan gidan radio, gobe da wannan gidan TV. Na taba shigowa nan yau.
Kalubale ko ya fuskanta a harkar hip hop?
Mu kalubale a arewacin Najeriya gaskiya har yanzu ba mu da record level kamar ko abin da kike cewa one man more Paul. Ni zan yi waka ta in yi hostel in je nemo kudin studio session, ko da 100 ne in yi hostel in je in yi track daya, in yi gidajen radio, ko da da mota, ko da da kafa in je in kai ayi promote din track din, kuma haka ne zan yi pasta, ni zan yi duk wani abu da kika sani ne nake. No, a kaida ina kwance yi min za a yi kawai aiki na rubuta waka rera a biyani a ci kudi da ni ma an ci kudi da mutane. So amma kullun sai dai wasu su a kowanne da suka gina benaye da mu suka sayi manyan motoci da mu, saboda ba mu da wannan record level din, za mu yi waka ne mun sake ta su kuma su saka sai su dauka ko su yi satar fasaha zan ce sai su wallafa sai su samu kuɗi da ita. Wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta a arewacin Najeriya, kuma gwamnati ba taɓa shiga mu ba. Ni gwamnati ba taɓa kira na ta ce BLO ni ko mu a zaman mu na gwamnatin jiha ko Najeriya mun sa ma hannu ko mun sa muku irin kwanu, ba a taɓa yi ba, ba wanda ya taɓa yi mana.
Sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.